لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 20 ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 13 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 38 a cikin karatun littafin kitabut tauhid na babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun shiga cikin babi na 27 babu ma ja'a fi taghayyur babin da yazo domin yayi mana bayani dangane da wato hukuncin canfi a musulunci mun ji menene canfi kuma mun fara karanta nasoshi da malam ya kawo wanda suke mana bayani akan hukuncin da musulunci yake tafiya akai dangane da hukuncin canfi wanda mun ji cewa canfi haramun ne a musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi dangane da menene hukuncin canfi sai ya ce mafi kyawu shine mutun yayi alfa'al sahabbai suka ce menene alfa'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine alkalimatu tayyiba ya fadi kalma mai dadi ya fadi magana mai dadi duk abin da ya faru yace to masha Allah haka Allah madaukakin sarki ya kaddara haka Allah subhanahu wataala ya ga dama kuma ina fatar hakan ya zama shine mafi alkhairi sannan mun ji hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya ga abin da baya so kar ya canfa abinda zai ce shine Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah babu wanda yake iya kawo abu mai kyau in ba kai ba babu wanda ke iya tunkude masifa in ba kai ba babu wani dabara ko wani karfi in ba zuwa gare ka ba subhanahu wa ta'ala to zamu tashi insha Allah ta'ala inda malai yake cewa wa lahu min hadith ibn mas'ud marfu'an الطيرة شركٌ وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه ما له كتير الإمام أبو داود الله يمشي رحمه يا رويت دجا واتو حديث عبد الله بن مسعود الله شكره دع قريشي wanda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace at-tiyaratu shirkun canfi shirka ne at-tiyaratu shirkun canfi shirka ce to anan malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace at-tiyaratu shirkun wace irin shirka manzo Allah yake nufi shin yana nufin canfi idan mutun yayi canfi shikenan ya fita a musulunci ya zama kafiri
ko kuma yayi karaman shirka. Da yawan malamai suka ce wannan aqiyaratu shirkun shirka ce karama, saboda inda a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin babban shirka ne, da zai ce aqiyaratu shirku shirku wato canfi ita ce shirka, shirka ne babba. To amma tunda yace aqiyaratu shirkun ya kawo shi a nakira, ya nuna kenan ma'ana abin da yake nufi shine aqiyaratu nau'un min anwa'i shirkil asghar, canfi wani nau'i ne na karaman shirka, nau'i ne daga cikin karaman shirka. Saboda haka canfi shirka ce, duk mutumin da ya shirka da ya canfi to yayi ma Allah subhanahu wata'ala shirka. Eh, domin babu wanda ke kawo abu mai kyau ko mara kyau in ba Allah ba. To lokacin da ka canfa faruwan wani abu mai daɗi ko mara daɗi zuwa ga wani abu, to kayi ma Allah tarayya ke, kayi ma Allah tarayya, kayi ma Allah shirka. Yace wa ma minna illa, babu wani daga cikin mu face su yayi shiru. Face me? Malamai suka ce kamar Imam Tirmidhi rahimahullah yace wannan maganan ƙarshen maganan Ibn Mas'udin ne, ba maganan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ma'ana maganan manzon Allah ta ƙare a inda yace aqiyaratu shirkun, aqiyaratu shirkun. To Ibn Mas'udin sai yace wa ma minna illa, babu wani daga cikin mu face sai yayi shiru. Sai yace walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul, sai dai Allah ne ke tafiyar da shi ta hanyar tawakkali. To me yake nufi? Babu wani daga cikin mu face mi, shine malamai suka ce babu wani daga cikin mu wa ma minna illa wa qad waqa'a fi nafsihi shay'un min at-tiyara, babu wani a cikin mu face akwai wani abu na canfi da ya taba darsasuwa a cikin zuciyarsa. Sai dai in yana da tawakkali, to koda wannan abun ya darsasu a zuciyarsa, sai tawakkalin nan Allah sai ya gusar masa da wannan abun sanadiyar mi, sanadiyar dogaro ga Allah. Kaga wannan fa Abdullahi ibn Mas'udin sahabi ne, amma yake cewa babu wani a cikin mu musuwa sahabbai face akwai wani abu na canfi da ya taba darsasuwa a zuciyar mu. Eh, kuma wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Inda a ce wani abu zai faru sai a samu wani akasi sanadiyar sa, zuciyarka za ta fara raya maka fa cewa dama an ce in kaza ya faru to wani abu zai faru. To amma in kana da tawakkali, to tawakkalinka sai ya goge maka wannan tunani. Muna fahimta ku? Kuma shi wannan canfin da muke gani mutane har yanzu yana cikin zuciyar mutane, illa iyaka wani lokacin karatu ne da ake da kuma tauhidi da ake karantarwa sai yake rage masa karfi, amma har yanzu yana cikin zukatan mutane. Eh, bari mu baku misali. Akwai ran da mun yi karatu a nan mun tashi, sai akwai wani bawan Allah, sai zo muna tafiya da shi zuwa can Kankwana, sai ya ce mun ai malam yanzu malamai suna ta kokari mutane duk sun gane tauhidi. Sai ya ce masa alhamdulillah. To muna tafiya da shi mun koyi sai mun kusa isa can Kankwana, sai na ce mishi labari ne aka kawo, wani ne ɗan kasuwa ne shi, yana da ɗan jarinsa yana juyawa, sai ya auri matar farko, Allah ya sa ma kasuwar albarka, kasuwa ta haɓaka. Ya auri mata ta biyu, kasuwa ta ƙara haɓaka, Allah ya sa ma albarka. Ya auri mata ta uku, yanzu kasuwar sai ja baya take ta yi, sai ja baya take ta yi. A tunaninka me wannan? Ya ce haba. Ya auri mai kafa hagu? Ya ce jawab kenan. Yanzu malamai sun yi ƙoƙari har an gane tauhidi, amma har yanzu a zuciyarsa yana tunanin ka aure mai kafar hagu ya sa kasuwa ta yi baya. Ya ce lallai kuwa jagwab kenan. Kaga kuwa ai akwai sabon aiki, ai akwai sabon aiki. Yanzu wanda ya gano an gane tauhidin shi ne yake lissafin wani ya aure mai kafar hagu kasuwa ta yi baya. To ina ga wanda shi kwata-kwata ma bai ma gano tauhidin ba tukunna? Ina ga wanda shi kwata-kwata bai ma gano tauhidin ba tukunna? Kaga kuwa akwai aiki babba, akwai aiki babba. Ana dai karatu, karatun tauhidin yayi yawa, amma fahimtar mutane ga tauhidin yayi karanci, fahimtar mutane ga tauhidin yayi karanci. Kaga mutum wai yana da awar shi ahlus sunna ne, wai yana da awar shi ahlus sunna ne, amma wa abu ya faru da shi sai ci dama an gaya mai cewa an sa mai hannu shi ma kuma ahli sunna ne aka an sa mai hannu to an sa maka hannu wanne hagu ko dama to kai ko da ka gane an sa maka hannu me ya rage maka ba sai ka cire shi ka huta ba ai in har ka iya gano an sa maka hannu to cire sai ka huta sai ka huta amma kaga mutum yana da awar sunna amma shi ma yana shirka abu ya faru ya fara tunanin dama ai an gaya mai cewa in kaza ya faru to kaza zai faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu tawakkali manzon Allah yana cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if manzon Allah yace mu'mini mai karfi yafi alheri kuma yafi soyuwa a wajen Allah sama da mu'mini mai rauni karfi ta fuskan imani karfi ta fuskan kazar-kazar wajen neman abin da zai amfane shi manzo Allah yace mu'mini mai karfi yafi alheri kuma yafi soyuwa a wajen Allah sama da mai rauni sai manzo Allah yake cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah ka tashi ka dage ka kwadaitu wajen yin abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah ka nemi agajin Allah wala ta'jiz kar ka gajiya kar kai kasa a gwiwa ka tashi duk abin da ka san zai amfane ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kwadaitu wajen yin sa amma sai ya ce fa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka abin da kai burin ya faru bai faru ba kaga sun kuyan sa fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza karka koma kana cewa da nayi kaza da kaza ya faru da nayi kaza da kaza ya faru walakin abinda zaka ce shine kul sai ka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'al wa fi riwaya qadarullahi wa ma sha'a fa'al wannan kaddaran Allah ne haka Allah ya kaddara kuma abinda Allah ya ga dama shi ya faru abinda Allah ya ga dama shi ya faru fa inna law manzo Allah yace domin fadin da kaza da kaza da kaza taftahu amala shaytan tana bude kofar aikin shaytan zata kai ka zuwa ga shirka tunanin cewa da an yi kaza da an yi kaza da an yi kaza sai dai babu laifi ka samu matsala ka zauna kai ruwayin ka ga menene sababin da ya jawo matsalan wanda yake daga gare ka ne domin ka kawar da shi domin tawakkali a musulunci baya kore riko da sababi amma riko da sababin ya zama sababi ne halattacce yaldaje a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu dace yace wali ahmad min hadith ibn amr man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad ashraka hadisi daga wato a امام احمد يروي daga hadisin abdullahi ibn amr bin al-as manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man raddathu tiyara babu wani wato man raddathu tiyaratu an hajatihi duk wanda canfi ya mai da shi baya ya hana shi ya je ya biya bukatar sa faqad ashraka to hakika wannan mutumin yayi shirka qalu suka ce fa ma kaffaratu zalika to ya manzon Allah menene kaffaran haka qala sai ce an ta kula shine ka ce allahumma la khaira illa khairuka Allah babu wani alheri na gaskiya a ce alherin da ya taho daga wajenka wala tayra illa tayruka Allah ba wani canfi abinda za a canfa ya faru face abinda kaga dama abinda yazo daga gare ka wala ilaha ghairuka babu wani abin bauta kuma koma bayanka ba wani abin bauta koma bayanka duk wanda ya yunkura zai yi wata bukata sai aka nuna mai ai an riga an canfa wannan abu in har kaga kaza ya faru to babu alheri a ciki sai ya fasa manzo Allah ya ce to wannan yayi shirka yayi shirka saboda ya yarda da canfi yayi aiki da canfi eh ka fito zaka tafi kasuwa sai ka fara gamuwa da bakin kare sai ka fasa fita kasuwa to kai shirka kai shirka walahu min hadithil fadl ibn abbas innama at-tiyaratu ma amdak ma amdaka aw raddaka yazo daga imamu ahmad hadithin al-fadl ibn abbas yace innama tiyaratu tanfi ma amdaka abinda ya kara maka kwarin gwiwa wajen ka je kai aikin da kasa a gaba aurar daka ko ya maida kai baya ka fasa ce maka ai dama in an ce kana fitowa sai ka gamu da mutum kyakkyawa ai mai dukiya mai manyan mota kana ganin sa to ka kama hanya ka tafi kasuwa kana fitowa sai wannan ya kwara mai kara maka kwarin gwiwa to ka kai imani da canfi kenan ko kuma aka ce maka in ka fito sai ka gamu da wani mummunan mutum mara kyan fasali to aka kasuwanka na wannan wunin za ta zama mummuna mara kyan gani to wanda ka dawo gida sai ka dawo ka yi imani da canfi kada da canfi duk da cewa wannan hadisin a malamai suna cewa hadisi ne wanda yake akwai rauni a cikin shi saboda akwai inqibai a cikin isnadin hadisin a dan haka wasu daga cikin malamai suna mai da hadisin amma dai idan mun dauki sauran hadisan da suka wuce ai za mu ji cewa suna nuni izuwa ga abin da shi wannan hadisin yake nuni izuwa gare shi saboda haka ingantattun hadisai sun wadatar ba sai mun yi aiki da hadisi wanda yake mai rauni ba mallan Allah ya mishi rahama a to jama'a wannan bayanin da mallan yake ta kawo mana dangane da hukuncin canfi 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 mu gane cewa wannan yana da alaka da aqidar mu yana da alaka da aqidar mu eh duk abinda mutum zai yi wanda zai lalata mishi aqida to wannan abun zai zama masa asara a nan duniya kuma zai zama mishi asara a sanda zai tsaya a gaba ga Allah dan tashin alkiyama saboda haka mu rike wannan karatun tauhidin da kyau muliki kai muliki karatun aqida da kyau eh duk abinda za a karantar da mutane komai muhimmancin sa yana bayan muhimmancin tauhidi da aqida yana bayan muhimmancin tauhidi da aqida eh duk abinda za a koya wa mutane domin wato ita shirka takan buya a cikin ayyukan mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sama da yadda bakin tururuwa ke buya akan bakin dutse kaga dai ga duhun bakin dutse ga ita tururuwan baka ga ta karama yar fitila akan farin waje ma in tana tafiya wata kila in ba ka sai ido ba za ka gane tana wucewa ba to shirka tafi buya a cikin aikin mutun sama da haka sai sai ka ga mutum kamar ya gane aqida ya gane tauhidi amma da wani abu ya faru sai ka gane har yanzu yana jawab har yanzu a jike ki bai gane komai ba bai fahimci tauhidi ba eh bai gane tauhidi ba kuma wannan tauhidin fa duka duka yana dunkule ne a cikin ayan da kullum muna karanta ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk wani tauhidi to yana cikin nan ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai zamu bauta maka kuma kai kadai zamu nemi taimakon ka duk bayanin da za a fadada maka akan tauhidi to za a fadada maka shine akan wannan ayan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kisa Ibn al-Qayyim da ya dauki wannan ayan sai da ya mata littafi ne mujalladi 3 wata nuskan mujalladi 2 ya sa mata suna madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan aya ce dai sai dai tafsirin ta mujalladi 3 saboda aya ce mai fadi aya ce mai fadi duk da cewa mun raina ta me yasa muka raina ta shine kullun muna karanta ta so 17 alal aqal in mutun zallan sallolin farilla yake yi kullun zai karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in so 17 saboda haka shi yasa sai muka raina ta muna ganin cewa ai ba komai bace ita din bayan kuma ita ce addinin namu gaba daya duk wani abin da zamu yi na addini to yana bayan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ka ba mu ikon kiyaye ta mallan yace fihi masail a karkashin wannan babin akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko at-tanbihu ala qawlihi ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum bayani tanbihi akan fadin Allah da yake cewa ala inna ma ta'iruhum indallah mun ji ayan nan satin da ya gabata cewa Allah yana cewa abinda ya ja musu bala'i har suke canfa annabi Musa da mutanansa yana wajen Allah ma'ana wannan bala'in da ya same su daga wajen Allah yazo amma me ya jawo shine ayyukan ku ne suka ja muku shi yasa yace ta'irukum ma'ak kaga ai sai ga kamar ayoyin akwai cin karo da juna nan Allah ya ce innama ta'iruhum indallah champion su na wajen Allah nan kuma Allah ya ce ta'irukum ma'akum champion ku na wajen ku amma ba cin karo da juna yana wajen Allah kuma yana wajen ku na farko innama ta'iruhum indallah shine kaddaran daga wajen Allah ta zo ta'irukum ma'akum kuma kaddaran daga gun Allah ta zo amma saboda sanadiyar mugunyar aikin ku sanadiyar mugunyar ayyukan wanda mun yi bayani satin da ya gabata athaniya abu na biyu shine nafyul adwa kore al adwa shine cuta ta tashi daga kan wani ta koma kan wani ba da izinin Allah ba manzo Allah ya ce babu wannan ba zai yi ba athalisa mas'ala ta uku nafyut tiyara kore champi manzo Allah ya ce la adwa wala tiyara arabi'a mas'ala ta hudu nafyul hama kore juji a ce idan juji ya hau kan kwanan gida to shikenan yana kawo labarin mutuwar wani ne wani zai mutu manzo Allah ya ce babu wannan alkhamisa mas'ala ta biyar nafyus safar kore canfa watan safar da mutane suka yi kan cewa duk abinda aka yi a watan safar to ba zai albarka ba manzo Allah ya ce babu shi la adwa wala tiyara wala hamata wala safar As-sabi'a mas'ala ta bakwai as-sadisa mas'ala ta shida annal fa'la laysa min zalika kyakkyawan fata baya cikin haka kaga wani abu mai kyau ya faru kace ina sa ran insha Allah ta'ala alheri zai zo wannan baya cikin haka bal mustahab hasali ma ana so alama ta alheri ya faru to kace eh ba mamaki akwai alkhairin da zai taho insha Allah ta'ala eh kace akwai alherin da zai biyo baya insha Allah as-sabi'a mas'ala ta bakwai tafsirul fa'li bayani akan menene alfa'lu din mun ji bayani akan shine alkalimatut tayyiba idan abu ya faru to kai ba shi kyakkyawan fasara kuma ka faɗi kalma mai daɗi as-samina mas'ala ta takwas annal waqi'a fil qulubi min zalika ma'a karahatihi bal yadhurru la yadhurru bal yudhibuhu Allah bit tawakkul wato idan irin wannan ya dalsa su a zuciyar mutum tare da cewa ba a so canfi ya dalsa su a zuciyar mutum amma bai yi imani da shi ba to hakan ba zai cutar da shi ba hasali ma yana da tawakkali to Allah sai ya kwaranye masa ya tafiyar masa da wannan abin ta hanyar me ta hanyar tawakkali attasi a mas'ala ta tara zikru ma yaqulu man wajadahu duk wanda wani abu na canfi ya shiga zuciyarsa ya fara tunani akai to sai yace Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghayruka ko kuma yace Allahumma la yati bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayiati illa anta Allah ba mai kawo wani abu mai kyau sai kai ba mai tunkuɗe wani abu mara kyau sai kai al'ashira mas'ala ta goma at-tasrihu bi anna at-tayrata shirkun bayani akan cewa canfi shirka ce al-hadiyatu ashara mas'ala ta goma sha ɗaya tafsiru at-tayratil madhmuma bayani akan canfi wanda yake abin zargi shine a yadda muka yi bayani malam ya kawo mana nasoshi mutum ya yunkura zai yi wani abu amma saboda an canfa wani abu cewa in kaza ya faru to za a ga sharri ko bala'i sai ya fasa to wannan shine wato canfi wanda yake abin zargi amma fatan alheri akan abu ba za ka ce mai canfi ba fatan alheri akan abu ba za ka ce mai canfi ba shi ma kuma abinda ba a so shine ba cewa za ka yi in dai kaza ya faru to dole sai kaza ya faru ba kamar misali kana zuwa kasuwa kana bude shago sai wani ya zo kawo maka oda ya ce ina son kaza 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 ya tura maka kudi 500,000 za ka ci riban 100,000 akai sai ka yi kyakkyawan fata ka ce to insha Allah ta'ala alama ce ta cewa yau an bude kasuwa da sa'a kuma alherai za su biyo baya amma in ka canfa cewa duk randa kaga daga zuwan ka kasuwa kayi ciniki mai kyau to shikenan za a samu mara kyau za a samu sauran ma za su zo da kyau to ka canfa abu domin mafhumul mukhalafan sa kuma shine dullan da ka fara da mara kyau to ba da a samu mai kyau ba kenan kai ka canfa shi to wannan ba a so amma ya faru din to sai ka masa kyakkyawan fata muna fahimta ku to akwai abinda mutum zai aikata wanda zaka ce sanadiyar aikata kaza da yi shi ya ja masa kaza amma ba canfa abin kai ba misali mu yanzu mun saba mutane da rana zuwa goman dare shine lokacin da muke hada-hada galibi muke zuwa shaguna mu sayo abubuwa da sauransu to galibi masu shaguna yanzu zai bude shago karfe 8 da safe wani ya rufe karfe 10 na dare misali 8 zuwa 10 na dare yana samun ciniki da kullun yana samun ciniki a rana zai yi 100,000, 200,000, 250,000 sai ce to shi daga yau zai dinga bude shagon sa ne karfe 10 na dare ya rufe shidan asuba sai tashi daga cinikin 200,000 sai koma kullun da kirke 500,000 kaga anan in aka zo za a ce wane yanzu baya samun ciniki me ya jawo baya samun ciniki shine saboda baya bude shago a lokacin da mutane suke saye da sayarwa abubuwa amma ka canfa dare ne cewa dare babu albarka a cikin sa a'a ba ka canfa dare bane cewa dare ba albarka a cikin sa domin shi kansu dare akwai abin da yin shi nan ne ake samun albarka Allah ya halitti dare don a yi bacci ana yin bacci a huta in dare babu albarka a cikin ba za mu yi bacci mu huta ba ba za mu yi bacci mu huta ba to amma kowane abu da lokacin da Allah ya ware masa dama Allah ya ce waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asha Allah ya ce mun sanya muku dare don ya zama sutura ku huta a ciki mun sanya muku wuni kuma don ku tashi ku je ku nemi abinci a ciki to sai ya juya sai ce to shi a wuni zai yi bacci a dare kuma zai je ya nemi abinci tare da cewa neman abincinsa ba neman abinci bane wanda ake nema da daddare kaga yanzu ba canfa dare kai ba amma matsalan daga waye ne daga wajen shi ne matsalan daga gunshi ne ba wai ka canfa dare bane amma matsalan daga wajen shi ne to ba cewa kai duk wanda ya bude shago da daddare ba zai yi ciniki ba a'a matsalan ita ce la'akari da mutanen da suke rayuwa a wajen yaushe da yaushe suke ciniki sannan kuma wannan abin da yake sayarwa din yaushe da yaushe ake cinikin sa yaushe da yaushe ake cinikin sa sannan misali mutum ne yana da shago a bakin titin nan nan bakin titin Ibrahim Bako a fuskan jama'a duk wanda ya zo ko wucewa mutum ya zo yi zai ga ga shago nan ana sai da kayan aune-aune ana sai da kayan provision ana sai da kayan kaza zai tsaya ya saya to yana samun ciniki mai yawa sai ya tashi daga nan sai ya koma can kan bypass din can sai ya bude shago a wajen akwai mutane a wajen babu mutane mafiya yawa in kaga mutane matafiya ne ya fito daga Maiduguri ko daga Azare zai yi cikin gari ko kuma ya kawo hanya zai wuce mafiya yawa kaga mutane a wajen wucewa suka zo yi to sai koma ya bude shago a wajen sai ciniki ya ja baya to shikenan sai a ce yanzu an canfa wannan bypass din babu ciniki ba za a ce an canfa shi ba sai a ce matsalan daga waye matsalan daga shi mai kasuwan ne saboda ya tashi daga inda idon jama'a yake ya koma inda ba mutane ya koma wajen da ba mutane amma ba cewa za a yi an canfa unguwan cewa unguwan ba sa'a ba mai yiwuwa nan da shekara biyu uku kuma mutane sun cika a wajen to in ya bude shago a wajen kuma sai ya yi ciniki ashe kenan ba wajen aka canfa ba a'a menene ake bayani a kai shine riko da sababi za ka yi riko da sababin nan kuma shine in za ka bude shago ai akan je a yi sabe a duba a ga nan unguwar menene ya fi tafiya menene aka fi saya yaushe da yaushe ake kasuwa a unguwar ba canfa aka yi ba yanayin mutane ne yanayin mutanen gun amma in ka canfa cewa ai duk wanda ya bude shago daga azhar zuwa al'asar ba zai ciniki ba to kai canfi in ka ce ai duk wanda ya je unguwa kaza to ba alheri a kasuwansa shikenan kai canfi ya nuna a wajenka unguwa ita ke kawo kasuwa bayan kuma Allah ke kawo Allah ke kawo a yoto nawa ne zaka ga mutum shaguna guda uku a jere kuma suna sai da abu iri daya kuma kowa yana samun cinikin sa yanzu in ka shiga kasuwanni zaka ga galayin ɗan kifi nan galayin ɗan manja galayin ɗan kaza shaguna sama da 20 duka abu iri ɗaya suke sayarwa kuma wannan bai tare cinikin wannan ba wannan bai tare cinikin wannan ba wannan bai tare cinikin wannan ba ya nuna wanda yake kawo cinikin shine Allah shine Allah dan in ba haka ba da ba za a samu shaguna 20 suna sai da abu ɗaya kuma kowa yana samu wanda yake kawo cinikin shine Allah in Allah ya ga dama wani sai ya zo bako ne ga shagunan nan a jere sai ya tsallake na ɗaya na biyu na uku na hudu sai ya tafi na 13 sai sai a nan ya ce a bani manja sai ya tafi shaguna 13 wani kuma sai ya taso daga ƙarshen nan sai ya tsallake duka sai ya tafi zuwa ga wancan na dungo daidai lokacin da wani kuma da ya faro daga can ya tsallake shi saboda kowa yana cin rabon sa ne kowa yana cin rabon shi ne so abinda ake so ga musulmi shine ya dinga zama mai fawwala al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama mai tawakkali duk abin da ya same shi ya yarda cewa wannan abin wallahi bai same shi ba sai da izinin Allah ba wani abu mai dadi kuma da dadi da zai samu mutum in ba Allah ya kaddara mishi ba sai in Allah ya ga dama ya kaddara mishi Allah ya samu dace to wannan shine karshen wannan babi ina ga in mun shiga babi na gaba ma lokaci ba zai ba mu dama mu kai karshen shi ba saboda haka za mu tsaya akan wannan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa mu tashi farkon babi na 28 abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alheri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته